idan makamanci ba a cikin abin da a wannan babi namu, wato na babin bayanin sifofin sallah, wato sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam. Ci gaba da karatunmu inda muka aje shekaran jiya, a yau wato alhamis 12 ga watan 5 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai. Allah muna roƙonka bi asma'ika al-husna, Allah kai mana jagora, Allah ka tabbatar da mu akan addini, Allah ka raya mu ahli sunna, Allah ka kashe mu ahli sunna, Allah ka tada mu cikin ahli sunna, Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makwabta ne, ka shirya mana ɗayanmu, ka shirya mana zuriyarmu, ka wanke mana gidajenmu, ka wanke mana iyalanmu da zuriyarmu, ka sa musu albarka, ka sa aljanna makomar makiya da mahasada na kusa da na nesa, sanannu da wanda ba a sani ba, Allah kai mana maganin su, Allah kai mana maganin su, Allah kai mana maganin su, ka kare mu daga sharorin su. Duk sharan da suka kulle babu wanda ba ka sani ba, Allah kai mana maganin su, Allah kai mai da shirin su gare su, saboda darajar sunayenka da sifofin sa madaukaka. Akhbarana Abu Usman al-Dhabi, akhbarana Abu Muhammad al-Jarrani, haddathana Abu al-Abbas al-Mahbubi, haddathana Abu Isa al-Tirmidhi, haddathana Ali ibn Hujayr, akhbarana Isma'il ibn Ja'far, an Yahya ibn Ali ibn Yahya ibn Khalad ibn Rahi al-Zurraki, an Abihi an Jaddihi, an Rifa'ata ibn Rafi radiyallahu anhu. Rifa'ata ibn Rafi radiyallahu anhu ya ce, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah bai nama huwa jalisun fil masjidi, girshi manzo Allah yana zaune cikin masallaci yawma wata rana. Wato an yi sallah an ƙare, annabi ya zanna irin zamanin da ya saba yi cikin masallaci. Kala Rifa'atu, Rifa'a ya ce, wato kananu ma'abu, mu muna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ja'ahu rajulun karba da wai, sai wani mutum ya zo mai kamar mutumin ƙauri, fa salla, ya yi sallah shi mutumin, fa a kafa salatu ya ko sauƙaƙa sallah ta kamar irin ta mutumin ƙauri, da an duka a taso, da an fara karatu, wato kafin ka ce bismillah an gama an duka, ya yi irin sallah na shi ne, fa a kafa salatu ya sauƙaƙa sallah ta, bayan ya gama suman sarrafa sai ya sallama. Fasallama ala nabi, ya zo wajen annabi ya mai sallama, assalamu alaikum ya rasulullah. Faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaika, sai manzo Allah ya ce wa alaika. Kun ga wacce riwaya ta shekaran jiya, wa alaika salam, wannan riwaya kuma wa alaika, don a nuna mana da waccan da wanga da sun halitta. To annabi ya ce wa alaika, farje fa salli fa innaka lam tusalli, koma ka yi sallah domin kai ba ka yi sallah ba. Faraja sai ya koma, fasallaye irin sallan nan tashi dai ta abin nan badawiyi, wato ya yi wa irin ta ya koma dawowa. Bayan ya yi irin wannan sallan ya koma dawowa, sun maja a fasallama abin, sannan ya dawo ya sake wa annabi sallama sallallahu alaihi wasallam. Faƙala wa alaika, farje ba sallan fa innaka lam tusalli, ya ce mai wa alaika, koma ka yi sallah, kai ba ka yi sallah ba. Fafala zalika marrataini aw thalathatan, mutumin ya yi sallar tashi sau biyu ko kuma sau uku, duk ya gama yana ƙoƙari ya zuwa wa annabi sallama ya dai gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai haka da annabi sau biyu ko kuma sau uku kamar wanda ya gabata. Kullu zalika ya ci nan ne, kowane lokaci in ya gama sallar nan yakan zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, wai sallimu ala nabi, sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam, wai kula nabi, sai annabi ya ce mai sallallahu alaihi wasallam wa alaika, farje fa salli fa innaka lam tusalli, koma ka yi sallah, kai ba ka yi sallah ba. To fa afan nasu, mutane sun abin nan a sun yi zargi fa'afan nasu mutane sun yi zargi wa kabura alaihim kuma abin ya yi girma gare su an yi kuna man a kafa salatahu na mai sani wato afan nasu mutane sun yi zargi wato abinda ake ne zargi na wato rashin jin daɗin su ga wanga umarni da annabi ya ba su kenan wanda ne irin sallar nan bai da sallah kuma mafi yawan mutane irin ta suka yi shi yasa bayan sun yi zargi wa kabura alaihim kuma abin ya zama babban al'amari gare su ya yi girma cikin zukatar an yi kuna man a kafa salatahu da misali a ce duk wanda ya sauƙaƙa sallah ta ya yi sauri nan da ya gama to bai yi sallah ba kamar sallolinmu na yanzu duk kun san haka nan na aka yi su mutum ya yi wani irin duki kamar mai rigon wani abu ƙarƙashin nai wani kuma ya yi wani irin duki kamar mai kallon wani abu can gaba ne ya tadda kan sama kun ga babu rukuri ya an zo wajen ƙira'a ga ta nan dai Allah ya sauwaka ya an zo wajen sujuda ita ma haka nan ya an taso daga sujuda wani ma ko hannuwan bai ɗokewa da ƙasa kuma ɗoke hannuwa da ƙasa falilla duk mutumin da bai ɗoke hannuwa ɗaya daga ƙasa ba bayan ya taso daga sujuda ba ya da sallah amma in yana cikin sallar nan ya gama wannan raka'a ya shiga wata to yana iya gyara waccan da ya banma farilla ita babu ta wannan raka'a ita babu ta sai ya gyara in ya sallama ne ba ya da sallah duk wanda ya banma farilla cikin sallah ce bai da sallah yana cikin mubtilatul salat babu mubtilatul salat abubuwan da ka bata sallah duk wanda ya banma farilla ba ya da sallah to wannan shi yasa abin ya yi girma ga zukatan sahabbai kwarai a sheku muna da aiki saboda haka shi yasa abin ya yi girma ga su faƙalar rajul fi akhir zalika ƙarshen wannan umarni na uku da annabi ya bashi sai mutumin ya ce fa'arini to gudanin wa da aka yi wa allimni ka sanar da ni wa da aka yi wa innama ana basharun usibu wa ukhti'u ni da ma mutum nake ina yin daidai ina yin kuskure ku ji wannan ba kawai da shi da magana mai kyau haka yace ni mutum nake ina yin kuskure ina yin daidai saboda haka ka karantar da ni ka gwada ni wa ake yi wa qala ajal yace zan ga ya maka idza kumta ila salati fa tawadda in ka tashi za kana wurin sallah to kai alwala kama amaraka Allah kama wanda Allah ya umarce ka kayi alwala kuma wanda Allah ya umarce ka Allah ya umarce ka da isbagil wudu isbagil wudu amma karanta da kuwa wasu malamai sun ce isbagil wudu e wanki uku wasu malamai sun ce ko wanki biyu an kai in dai wanda ya iya na yana iya isbagil yana iya kammala wanki in dai wanda ya iya amma wanda bai iya ba shi na sun kace makaruhi ne shi wankin da bai kai uku ba don ko uku ne in an ka diba ana ganin wurin gyara a gyara to balle ya yi zu balle ya yi zu to ka yi zubagi sun ma ta shahad sannan a ka yi ta shahudi a sharu Allah ilaha illallah wanda ake yi an ka zama alwallah waƙin sai ka yi iƙamu kun gani daga alwallah sai iƙamu fa in kana ma'aka qur'anin fa qara idan akwai qur'ani tare da kai ka san wani abu na qur'ani to kai kira'a ka karanta fatiha wa illa idan babu komai na alqur'ani gare ka baka iya komai ba fahamidillah wa kabbirhu wa hallilhu kai abin nan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kai haka nan sau bakwai misalin aya bakwai na fatiha ce sun marka kun gani daga alwala farilla ta warko kenan sai iqama sai karatun qur'ani farilla ta biyu idan babu shi a karanta abinda a madadi ne wannan tasbihi ne sun marka sannan kai rukuyi fadama inna rakia kana ta cikin rukuyi ba kai rukuni ba da dukawa ka taso ba kai ruku'i sai ka nutsu cikin ruku'i gabobin ka sun koma inda suke sai ka abinda ka taso tsaye kuma ka je ka yi sannan ka tabbatar da ka daidaita tsayi kafin ka koma ba da tawowar ka tsaye kai sai kokari ka koma kuma wanda kake ganin sallah mai yawan mutane idan an gama sallah kaddibi mutane masu sallah zaka ga don haka nan suka yana tasowa ko kamala tashin bai idin sosai ba ya koma to ko ka tashin baka koma sai ka nutsu tsaye ta ba ko ka tashin tsaye duka ka miƙe tsaye indai kana so a shi sallar ka to baka dukawa ruku sai sujuda abin nan sai ka daidaita summa atadil qa'ima sannan ka daidaita kana tsaye daga can su masjid sannan ka yi sujuda da ka yi sujuda kar ka tasowa kamar da kai ganin mutane na yi da ka yi sujuda ka taso wa atadil sajida ka daidaita kana cikin sujuda summa ajlis sannan ka taso daga sujuda ka yi zaune wadama inna jalisan kana su kana zaune ba da yin zaunen ka kai sauri ka koma ba a'a sai ka nutsu ta kwan sannan ka koma summa qum sannan ka tashi tsaye to kun ga ya gama raka'a guda yayi abin nan yayi sujuda ya da cikin sujuda ya taso yayi zaune ya da cikin zama ya koma sujuda ya da cikin sujuda sannan ya koma tasowa bayan ya da cikin sujuda fatama inna jalisan yannasu yana zaune summa qum sannan ka tashi kun ga wannan hadisin ma yana cikin hadisan da suka ambaci julusul istiraha fadama inna jalisan summa qum kana tso kana zaune sannan ka tashi tsaye fa idza fa'alta zalika to idan ka aikata waɗanga abubuwa faqatta masallatu kai duka sallarka kai haka gare ta to sallarka ta cika fa in saqata minhu shay'an in ka rage wani abu cikin wannan in taqassa min salatika ka rage wani abu na sallarka wannan raka'a guda annabi ya koya mai kuma so yake ya ci gaba da yin sallah tai haka wannan ya nuna qira'ar fatiha da sura dufarillah na ga wannan hadisin dan ya koya mai har da qira'a kun ga ya koya mai malamai sun ce walillah ta annabi ya faɗa mai shi yasa baku ji ambaci wasu abubuwa da yawa ba ya nuna qira'a farilla ne illa dai sabanin malamai me suka fahimta wani na fahimta sura ce kawai wani na fahimta hadda fatiha ce kawai wani na fahimta hadda sura wannan kuma wani fahimta ne ba a hana malamai su yi fahimta su Allah ya taimake mu qala wa kana hadha ahwanu alaihim min al-ula yace wannan ya yi sauki gare su bisa ga na farko cewa annahu man intaqasa min dalika shay'an intaqasa min salatihi wanda ya rage wani abu cikin farillan ga na sallah ya rage wani abu na sallah ce walan yarhab kullu sallah bata tahi duka ba bata lalace duka ba wadanga abubuwa da ya faɗa mai yace in kan rage wani abu ciki sallar ka tana kasa kunga bai ci mai sallar ta ɓaci duka ba suka ce to wannan ya yi sauki bisa ga wancan na farko wato wanda bai irin wannan bayani ba wannan hadisi abin nan kala abu isa wato abin nan tirmidhi ya ce game da wannan hadisi shine abu isa hadha hadisun hasan wannan hadisi ne mai kyau wa qadiruwa an rifa'ata hadha hadisi an rawaito wannan hadisi daga rifa'a min gairi wajen ba da huska guda ba wa qadi sahha mithluhu iri ne kuma ya inganta annabi huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace akhrajahu abu dawud fi salah wa akhrajahu at-tirmidhi fi salah wa an-nasa'i fi at-tadbiqi Abu Garda wa huwa hadithun sabitun sahihun. Abu Garda yace wannan hadisi ne tabbatacce kuma sahihi. Kun ga can Tirmidhi yace mai hasana, Abu Garda yace ya wuce nan ya kai sahihun. Wabihi dalilun, cikin wannan hadisi akwai dalili ala wajibi qira'ati salati, wanda ya nuna wajibi na ga duk wanda zai salla shi qira'a. Fa in kana yusinu al-fatihata yajibu qira'atuha, in mutun ya iya fatiha to wajibi na ya karanta fatiha cikin salla ce, in dai ya iya fatiha to wajibi na ga kowane mutum da zai salla shi fatiha, in dai ba bayan liman yake ba. In dai shi liman na ko kuma shi kadai yake salla, kuma kowace salla da farilla da nafila, illa dai abinda abunbancin farilla da nafila, ita nafila duka rakawoyin ta fatiha da sura, babu inda take da fatiha babu sura, ita nafila. Ita ko farilla raka'a biyu an da fatiha da sura, raka'a biyu ba su da fatiha da sura, shi dai na abunbancin farilla da nafila. Ita nafila duka nafilolin annabi fatiha da sura ne, dukan su fatiha da sura ne. Duk wanda ya rawaito muku sallar annabi za ku je ya yi muku wannan bayani, duka fatiha da sura ne, ko sallar dare ko sallar rana, to bambanci su kawai kenan. Fa in lam yuhsinu fatihata, idan mai sallah bai iya fatiha ba, wa yuhsinu shay'an ghayra min al-Qur'ani, amma ya iya wani abu wanda ba ita ba na Qur'ani, kamar bai iya fatiha ba amma ya iya kulli ayyu da qulwar lahu, amma ita fatiha bai iya ta ba, to yajibu an yi qira'a saba ayati min haythu yusin, ya zama wajibi ya karanta aya bakwai min haythu yusin, can inda ya iya, can surorin da ya iya ya karanta aya bakwai, fatiha aya bakwai ce. Wa in lam yusin, in ko gaba ɗaya bai iya Qur'ani ba, to yusabbihu wa yahmaduhu wa yuhalliluhu, yayi tasbih subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, sau bakwai, aya bakwai kenan. Wato akwai hikima cikin wa'annan abubuwa da yawa, zaka ga mutumin da bai iya karatun Qur'ani ba kuma ko ka koya mai aya ya gobe in ya dawo ita da za ka koma koya ba, in ko ya kwana ɗari yana zuwa wurin ka kullum ita da za ka koya mai ba ta tsaya gaba ke, amma da an koya mai tasbihi sai ka ga ya iya subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sai ka aza wani ustaz na ka ji yana nasu, babu wahala sai ya iya. To don haka musulunci abu na mai sauki, idan bai iya wancan yana iya wanga, to shi wanga wanda ya gaya an yarda mai. Shi yasa banda alqur'ani babu wani abu mai daraja ga zikiri kamar subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, alqur'ani dai darasu. Kun ga da qur'ani, da an karasa qur'ani su an ka jawo su a matsayi ne, da an karasa qur'ani su an ka jawo su a matsayi ne, saboda haka wannan zikiri na mai kyau. Fa inna ma yurzaqu abinnan alkhalqu bidhalik, dama duk halittu da wannan zikiri ake ba su arziki. Hadisi sahihi Albani ya sahaha shi, ba ma hadisi guda ba, hadisi yana da yawa, duk Albani ya sahaha su, saboda haka wannan zikirin yana da muhimmanci alqur'ani da yake gaban shi. Allah ya taimake mu. Wa qad ruwiya ana Abdullah ibn Abi Awfa, haqiqa ruwaito daga Abdullah ibn Abi Awfa qala, ya ce ja'a rajulun ila nabi, wani mutum ya zo zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, qala, sai ya ce mai, inni la astadi wa ana akhudhu min alqur'ani shay'an, ni ba ni iya samun iko in rika wani abu na alqur'ani, duk abin da aka wada min alqur'ani bai tsaya ga baki na, ko menene shay'an, komai ba in rike ana alqur'ani. Fa'allimni ma yajzi'uni, ka karanta ka sanar da ni abinda zai isar mini alqur'ani in na zo wurin sallah. Kala, sai annabi ya ce, kul, ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wannan zaka karanta shi sau bakwai, wannan aya ɗaya ne, to zaka karanta sau bakwai. madadin Fatiha. To ba kauye na mutumin shi ko ba kauye inda duk ya tayi abinda duk bai sani ba bai iya boyo ba. Kala sai ce ya Rasulullah hadha lillahi wannan ga duk na Allah subhanallahi tsarkake Allah na ta kai ita subhanallahi tsarkake Allah ne alhamdulillah gode ma Allah ne la ilaha illallah kadaita Allah ne Allahu akbar girma ma Allah ne la hawla wala quwwata illa billah jinni na karhi da dubara ga Allah wa mali ni ina nau ni ko ka hada mai inda fade su ni ko mi zan hadi mai nau kaya ni ko wadanga kaya da inda fade su ban jawo komi wai Allah ya dawo to ba ni nau kaya wadanda ban jawo kala yace in ka karanta wannan ul ka ce Allahumma arhamni wa afini wa hadini warzuqni yace yayi Allahumma arhamni Allah ka tausaya mini wa azini Allah ka yi min rangwami ka ballahiya wa hadini ka shirya ni warzuqni ka azirta ni yace to abu yayi sai an jima ya koma to da mutunan birni na abin gada ba kauye ya kabida shi ma yana bukata amma bai magana sai ya kyale dai ya tsaya to amma ba kauye shi ka abinda duk bai gane ba shi yasa annabi ya tawama da su duk abinda ba su gane ba tambaya ko wace iri suna yi mai kuma shi na hankuri da su wani ma in ya taho sai ya ce mai ka yi hankuri kar ka samu damuwa game da ni tambayoyi gare ni saboda shi ba kauye abinda duk bai gane ba bai wasa sai ya gane shi shi yasa dole ka so ba kauye sai dai kuma ba ka san ka zama haka nan wanda yake amma dai kana so ne saboda bai iya maguji ba ko yanzu ga addini in dai ba kauye ya gane addini in dai ba binni ya kashi guwa ya koyi mina hici ga yan binni ba to ba a kai mashi ba in dai ya gane addini ko ga siyasa gada aka yi ba mutanen binni na ka kawo kuri'a ba kauye na aka so ta wanda duk adda kauye shi kace zaɓi saboda su sun kace suna son ka suna son ka kuma tsakani da Allah ko baka ba su kuɗi ba amma mutanen binni guda sai kai kuri'a guda gare sai ka ga an bashi miliyan 100 miliyan 100 shi dai kuma kuri'a guda gare a ba ba kauye 500 kuma shi ta murna kuma yana nan kuri'a guda gare shi wani ma ba kauye din an ka bashi naira 500 duk wanda a gidansa sai ya kawo shi ko wani gidansa sai ya je ha amma wani ya anshi miliyan 100 nan kuma ya koma yana ta wancan baji yana mina hicci kuma sai shi samu shi arza wannan kun ga bambancin ba kauye da tsambin ne ba kauye mutunan kirki na in ya gane addini mutunan kirki na iya gane addini ku yi kokari ko fadada ku rika zuwa kauye ku babban muna kauye da ku rika fadada ku rika zuwa kauye ku rika shiga kauye ku karanta da su su gane abinda ya kamata ku gane duk wani mataki na ce ba a zuwa kauye ba a ziba a kaza kauye ba su da masauki kauye ba su da wili kauye wannan da shirme na duk abinda ka gani da kauye ne Allah ya taimake kauya amin Allah ya taimake kauya amin Allah ya kara musu tsaro Allah ya hake mana kauyukan amin Allah ya hake mana kauyukan amin Allah ya tsare mana su ya zauna da mu lafiya amin to mutumin ya ce walau sallafa nasir qira'ata a ada tun da kira'a ta zama farilla to duk mutumin da yayi sallah yammanci bai yi kira'a ba gaba ɗaya har ya gama a'a da ya saki sallah sallah ce babu ta wanda yayi sallah bai yi kira'a ba a'a da ya saki sallah sallah ce babu ta wannan hadisi Allahumma arhamni wa afini wa hadini warzuqni akhrajahu Abu Dawud fi sahih wannan sa'i fi al-iftitah nasai shi kuma fi cikin al-iftita na sallah haka Abu Gadda ya ammata wa ruwaya an Umar an ruwaito daga Umar annahu salla bin nasir magriba Umar ya yi sallah da mutane sallar magriba walam ya qara'a fiha rigima ta yi yawa hitintinu sun yi yawa duk an rikice Umar ya yi sallah har ya gama sallah bai yi qira'a Fatiha bai sura ba ya rikici gaba dai Umar da aka tsaga wannan da iya biyo hanya ya hito daga wajen ba dare shi ɗaya ya hito daga wajen abin nan ya tsinke shi koma baya kai bai komin nan haka nan kai yana da umar ya gane da gudu zai koma mutumin da shedan ka gudu haka ya zama shugaba ya yi sallah ko aya guda bai karanta ba ya gama magana ba ka shugabanci akwai hitina shugabanci akwai hitina ya Allah ka tsare mu daga shugabanci
amin
ba zai da haka kuke a gaba wato kuna so abin ne ana so ne amma wahala gare shi abin da ya sa Umar ya yi sallah har ya yi magriba ya kare bai karanta aya ko guda ba abin nan jama'a ba karami na ba Umar dan ka dabewa saboda haka shugabanci na da waya Allah shi muna kariya daga shugabanci wa'anda yabba kuma Allah ya bashi ya ba su ikon karewa falamma in sarafa sadda Umar sallama aqila lahu ma qara'ata da ya sallama sai aka ce ranka ya dade ba kai kira'a ba kala fa kaifa kana ruku'u was sujud yace to kaka kun ga ruku'i yayi ya kun ga dabba ita bai sama da yayi ta ba ya kun ga ruku'i yayi ya kun ga sujud da tayi fa qalu hasan sun ka ce tayi ke tayi kyau fa qala la ba'sa idan yace to babu da don ku koma kamar ta aka yaka da ayin ya ba mai zuwa ba yace to shi kenan babu da ko ba ta abu ya kaje abu ya rikice eh to ai irin wanga hali da Umar ya samu kai ne in mutum ya samu kai ne cikin malamai da ku mun ka karanta cikin Bukhari akwai inda sun ka ce in kace in kai haka dai kace Allahu akbar assalamu alaikum ta yi kowa da ku mun karanta kira'a ba wuri gare ta ba ai wuri gare ta ba akwai inda mun ka karanta da ku in mutum ya sheko da gudu yana gudu ana yaki ya mai da gaba ne gaba yace Allahu akbar ya ko bambara da gudu ya da shi kenan assalamu alaikum da zai yana taya ba da mun karanta da kuwa ai daurowa ta kai ai wanga sallah da ka gani ana yi natsuwa dama ta an samu tunda ita ko da dama ko babu dama sai an yi ta ita ko akwai dama ko babu dama sai an yi ta sai dai a yi ta wanda take yiwa to wanda dai ya samu kai ne cikin irin wannan hali babu laifi wato shugabanci akwai hikima Allah ya kare mu shugabannin wannan ƙasa ta mu Allah ya shirya su Allah ya ba su mataimaka na kwarai Allah ya shirya su Allah ya ba su mataimaka na kwarai na ƙasa da na jihohi da na ƙananan hukumomi da hakimai da dagatai duka Allah ya ba su mataimaka na kwarai ya ba su juriya da dauriya wajen daurewa su yi wannan aiki mai wuya akabarana Abu Dahir Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Buwayhi a zarrat akhbarana Abu al-Qasim Ali ibn Ahmad al-Khaza'i abinna al-Khuzai haddathana Abu Sa'id al-Husaym ibn Qulayb haddathana Isa ibn Ahmad al-Asqalani Abu Ahmad akhbarana Yazid ibn Harun akhbarana Muhammad ibn Amr ana Ali ibn Haya ibn Khaldad الرفاعه بن رافع الزرقي روايه تغبديت رفاعه بن رافع الزرقي وكان من اصحاب النبي يا زما yana cikin sahabat annabi sallallahu alaihi wasallam قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد girshi manzo Allah yana zama masallaci kusan manzo Allah bayan ya gama sallah yana zama masallaci wani bihar karantawa yana yi masallaci yana shirewa ga sahabbai ne dunnan masallaci wa rajulun yusalli war mutun yana sallah falamma in sarafa sadda mutun ya sallama ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zo wajen manzo Allah faqala abinna faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a salataka sai manzo Allah ya ce ne ka sake sallarka wa innaka lam tusalli kai baka yi sallah ba faraja a fasar da kanawa mai masalla sai yadda ya yi tsalla kama wadda ya yi ɗazu falamma in sarafa a ta rasulallah sadda ya tsalla ma sai ya zo wurin maza'alla kuma sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayi salataka sai manzo Allah ya saki ce ne ka saki sallar ka bai naka lam tusalli kai baka salla ba wa qala ya rasulullahi fa alimni yace ya manzo Allah to ka koya mai yadda ake yi qala idza uqimat as-salatu yace ya an kai iqama salla baya an gama iqama fa kabbir ka ce Allahu akbar nabiyyu summa qara'a bi fatihati al-kitab yace ka karanta fatihati al-kitab idan kuka lura duk cikin a hadisan gara mu na babin bayanin sifofin sallah daga shekaran jiya zuwa yau baka jima ambaci du'a wal istiftahi ba ce ita du'a wal istiftahi ba farilla ba ce shi yasa baka ji ambaci ta nan ba amma can inda ba farilla aka magana ba sai ku ji ambaci ta amma nan da farilla aka magana ita ba farilla ba ce farilla yana yaka koya mai dan idan mutum ya zo yana sabon musulmi abinda addole aka koya mai ba a koya mai wannan ba dole ba ka abin shi mai yawa ya biji saboda haka sai adibi abinda dole ko ya tsaya musulunci ko kashi tsaya sai ya yi waɗanda sabu to sai a faɗa mai su kuma su ba su da yawa farillai ba su da yawa amma musahabbai yawansu Allah ɗaya sai ya kai yawansu idan aka yi ƙaman sallah sai ka yi abin nan ka yi kabbara sannan ka karanta fatiha sun makara bai fatiha ce kitab wa ma ta yassara ta karanta kuma abin da ya sauƙaƙa na sura sun marka sannan ka yi rukuni kawai zara ka ce in ka yi rukuni fa ja ala raha ta yi ka sanya tahunan gana hannunka guda biyu haka ka miƙe su haka ala rukuba ta yi ka aza su gabuwanka amma ka buɗe ka aza su gabuwanka amma ka buɗe su haka ba a gani su haka ga rukuni sai ga sujuda aka gane su ga rukui ba a ganewa ka raba su ka aza ala rukubata yake ga goyinka guda biyu kun san akwai masu aza nan ga cinya ba ga cinya aka aza ba akwai masu riƙe can ƙasa ga gwiwa don ya ana sallah masallaci kana ganin su to ko bai riƙe ƙasa ga gwiwa ko bai riƙe sama ga gwiwa ku riƙe rukubata yake wato goyinku guda biyu kowa ya rika gwiwa ta yi duk gwiwa aka rika ita an rabe mutum ita an rabe yan an taso daga horuntanka an ka kawo ga gwiwa an yi rabe yan an ka taso daga gwiwa an ka kawo ga kunkuru rabe guda ke to tsakiya aka rika rabin nan ka raba tsawonka biyu to ka rike tsakiya don ka yi ruku'i da kyau abin nan famdud zaharaka ka miƙe abin nan bayanka ka shinhiɗa bayanka kakka yi doro kakka bari ka yi doro kana sallah kana doro in ka yi doro wuyanka ya yi ƙasa kakkatar da kanka sama haka kuma ya zama nan gabanka ya yi sama can wajen duwawanka ya yi ƙasa kakka yi haka nan ba haka nan aka ciki ba kai dai ka rika tsakiyar nan wanda ka ji an ce ka rika tsakiyar nan to ban ka zai zo tsakiya in dai ka yi daidai tsakiyar nan to ban ka zai zo tsakiya kamar wanda aka son rukuyi wa makkin rukui ka tabbatar da rukuinka da kyau wa idza rafa'ta ra'saka in ka dauko kanka daga rukui fa qum ka tashi tsaye ka yi tsaye wuri guda kakka sai sujuda sai ka daɗe tsaye ta tarji al'izamu har gabozinka sai ta ƙasarka har ƙasarka sai ta koma ila mafasila zuwa ga mararrabarta ko wani ƙashi sai ya koma inda yake wato dukkan taso sai ka ɗanyi tsaye sun majjud sannan ka yi sujuda kawai za su jatta in ka yi sujuda fa makkin li sujudika ka tabbatar da goshinka ga sujudarka kawai za rafata in ka taso daga sujudar farko fajilis ka yi zaune alaƙa ka jika da sura ka shehe da ƙawarka ta hauni ka yi zaune bisa ga cinyarka ta hauni in ka yi sujuda ta farko ka taso ka lankwashe ƙawarka ta dama a ta hauni ka yi sujuda bisa ka yi zaune in ka taso daga sujuda alaƙa ka jika a kan cinyarka a lesura ta hauni sun masana zalika fi kulli raka'atin wa sajdatin sannan ga kowace raka'a da kowace sujuda haka za ka yi kun ga raka'a ta farko yadda an ka yi ta haka za a yi ta biyu, haka za a yi ta uku, haka za a yi ta hudu. Abinda ya kamata ku lura da shi, mutum ya yi zaune bisa ga abin nan, ya kai ya yi kanun ƙafafu ne kasa, ya aji guwayi ne shi zaune bisa ya halitta, amma ka yi wanka ya yi. Shi ya sa kun ka ga maza malikiya shi aka ce masa gunnin kusu, wa yake awo tsugunni ne, tsugunnin kusu, to shi suka ni da tsugunnin kusu. Shi tsugunni irin wannan tsugunni ya halitta, amma an yi shi. In kun samu azzawajir za ku ga ya jero su, sannan ya kawo maganganun malamai, i wannan tsugunnin kusu ya halitta, amma wannan zama ya yi shi. Wanga da kun kaji annabi na koya mutumin nan ya yi shi. Saboda haka in kai wannan tsugunnin kusu don kaga wai ka diba cikin masallaci, kaga baka ga kowa na yura a ce an gani gare ka, ya halitta, lada an kai hika. Ya halitta, hin ka lada an kai. Amma baka yi laifi ba, amma dai an yi ka lada. Allah ya taimake mu. Hadha hadithun hasan. Wannan hadisi ne hasan, wa bihi dalilun, cikin wannan hadisi akwai dalili wanda ya nuni ala wajibil qira'ati, ga wajibta yin qira'a cikin sallah, bil raka'ati kulliha, cikin raka'o'i duka, raka'a farko da ta biyu da ta uku da ta hudu in mai raka'a hudu ce, raka'a farko da ta biyu da ta uku in mai raka'a uku ce, raka'a farko da ta biyu in mai raka'a biyu ce. Wajibi ne a yi qira'a cikin raka'o'in duka, kama yajibu ruku'u was sujudu fi raka'ati kulliha, kama wa da sujuda da ruku'i sun ka wajaba cikin raka'o'i duka. Wajawaza ashabur ra'ayi, amma su malamai yan ra'ayi sun ce ya a sun halitta at-tanzihu fi raka'ataini al-ukhrayni badala min al-qira'a, sun ka ce idan mutum yayi qira'a ga raka'a biyu na farko, to raka'a biyu na ƙarshe ya halitta shi tasbihi cikin sa, inje malamai yan ra'ayi. Amma shi annabi kun ji abin da ya faɗa, kun ji abin da malamai ahlus sunna suka ambata, wanda ba yan ra'ayi ba, amma dai su yan ra'ayi kun ji abin da suka faɗa. Kuma ai kai qira'a ya ma yi maka, indai ba wani jidali ka kun da jama'a kanka ba, indai ka iya, indai ka iya ta kai qira'a ya yi, indai ka iya qira'a. Suka ce badalan ana qira'a. Wayruwa ana aliyyi min dariqil haris al-awar yusabbihu fil ukhrayni wa la yajzu, an ruwaito daga Ali ibn Abi Talib, an kace harisu al-awar ya ruwaito, ya ce Ali ibn Abi Talib ya ce raka'a biyu na ƙarshe in mutum yayi fatiha to yayi tasbihi gare su, wa la yajzu, amma ruwa bata inganta daga Ali ba. Harisu al-awar ya ruwaito, kun san harisu al-awar hadisi ne da'ifi. Allah ya taimake mu. Akhbarana Abu Usman ad-Dabi, akhbarana Abu Muhammad al-Jarrahi, haddathana Abu al-Abbas al-Ma'budi, haddathana Abu Isa at-Tirmidhi, haddathana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Yahya ibn Sa'id, haddathana Abdul Hamid ibn Ja'far, حدثنا محمد بن عمرو بن عدا عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال ابو حميد الساعدي رضي الله عنه ياتي سمعته ناجي واتو ابي حميد الساعدي ناجي وهو في عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم yana tare da mutane goma cikin sahaba annabi ahaduhum ɗaya daga cikinsu Abu Qatada ibn Rabi'i, sahabai ne guda goma ka magana, guda ana ce mai Abu Qatada ibn Rabi'i, mai ruwaya Muhammad ibn Amr ibn Ada'in ya ruwaito ga Abi Humayd al-Sa'idi ya ce ya ji Abu Humayd, shi Abu Humayd yana tare da mutum goma cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam, na ji shi ya kule yana cewa ana a'alamukum bi salati rasulillah, ni nahi ku sanin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ita sallar manzon Allah kowa ita ta aika kokari ya yi mutum ya yi sallah 100 in dai ka yi sallah irin ta manzon Allah guda ka yi shi lada saboda ka shi sa kowa ka san shi sallah yadda manzon Allah kai mu ba mu ga manzon Allah ba kun ba mu gane shi ba sallallahu alaihi wasallam ba mu gane shi yana sallah mu ga wani ka sallah ba amma dai waɗannan ruwayoyin suna ka haskaka mana yadda yake sallah waɗannan ruwayoyin su ne ka ba mu haske yadda yake sallah kuma duk wanda ya rike wanda sahabban ga sun kace haka annabi ka sallah to yayi sallah wanda annabi kai saboda rahmar ka Allah ka taimaka mana mu rike yin sallah wanda manzon Allah kai ta sallallahu alaihi wasallam amin a wannan abin na Abu Humaydi yace ana a'lamukum bi salati rasulillah ni nahi ku sanin yadda manzo Allah ka salla sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce ba mai yadda da magana ka ba ma kunta aqadamu na lahu so ba baka rige mu abutaka da shi ba wato baka rige mu musulunta ba wala akasaruna lahu itiyanan baka yi mu tahwawi ne ba ta ina ka yi mu sanin wanda ya ka salla ta ina ka yi musulun wa da ya ka sanna ala bala ya ce a gaskiya na yi ku ta huwa wuri ne in dai ban rige ku musulunta ba to na yi ku ta huwa wuri ne kalu fa'a da sun gace to kawo sallar ta ka magani fa'a da kawo sallar magani fa kala sai Abu Humaydi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance idza qama ila salati in yatashi zuwa ga sallah eh ta dala kalima na farko ta kon sai ya mai daga bane gabas ya daidaita ya daidaita tsaye ta kon bayan ya daidaita tsaye kaiman eh ta dala kaiman wa rafa'a yadayhi sannan ya daga hannuwa ne sama ka hatta ya hadi ya bi mamanki ba manki bai sai ya kawo daura da kawo duniya haka in ya rika su haka to sai ya yi kabbara yadda yake yake in yadda yake ta sai yayi kabbara fa idza arada an yarka idan yana so yayi ruku'i kuma yarfa'u yadayhi in yana so yayi ruku'i kuma sai ya koma daga hannuwan nashi haka kun ga da zai yi kabbara harama ya daga da yana so yayi ruku'i kuma yarfa'u yadayhi kuma hatta yuhadiya bihi ma manki bai ya koma daga hannuwa da zai rukuri sun kawo daura da kawo duniya sun makala sannan ya ce Allahu Akbar wa raka'atihi rukuri ya daga hannuwa sannan ya ce Allahu Akbar wa raka'atihi rukuri wato yadda yake yi kenan sun ma yata dala sannan ya daidaita cikin rukuri falai mi sibratahu wato bai cire kai ne sama walan yi kanne bayin kasa da kai ne bayin kasa da kai ne bayin sama da kai ne tsakiya da wa wada aidihi ala rukubatihi sai dauki hannuwa ne guda biyu ya aza ga buwayu ne guda biyu sun makala sannan in zai tasowa daga rukuni sai ya ce sami Allahu liman hamida wa rafa'a yadayhi kuma daga hannuwa ne haka in ya taso daga ruku'i ya taso da sami Allahu liman hamida kuma sai ya daga hannuwa ne haka wa atadala yayi tsayi ya daidaita tsayi hatta yarji'a kullu adamin fi mawdi'i har sai kowane kashi ya dawo ga bagire ne mutadala ya daidaita tsayi ta kwan summa hawa ila al'adi sannan ya duko zuwa kasa sajidan yana mai sujuda sai ya duko hawa ila al'adi bai ce Allahu akbar ba ga hannun da ya sumo zuwa kasa sajidan summa qala cikin sumoyan na kami ya kai goshi ne kai kasa summa qala Allahu akbar sai ce Allahu akbar bai wa kabbara da tsaye summa hawa ila al'adi sannan ya duko zuwa kasa sajidan zai na sujuda can cikin sumoyan na kami ya kai sujuda summa qala Allahu akbar sannan ya ce Allahu akbar saboda haka yan san samu na kada ka ce Allahu akbar kana tsaye ma wani ma mu zai rige ka sujuda kamin ka tayi wani ya dai lababa bai gane ka ba ka duka ko da yake jin kace Allahu akbar ya duko ku kakari kana rubuta kaga sallah ta lahiya lo amma in ya rige ka cikin mubdalatis salata fadil gafarilla na ya rige ka bai da sallah to kakka bari ya rige ka kakka bada dama ga kowa ya bada sallah sai inde kana iya tarewa Allah ya taimake mu summa jafa abdaihi in ya duka sujuda sai ya nisa da mutane ana ibdaihi daga hamutta sai ya dan bude su haka shi dai yana liman na babu kowa kusa gare duwa da ya bude su bai ta bai takura mu kowa ba kamar kai na cikin sahu ba an sai a gaya maka annabi ya ce linu fi aidi akhwanikum ku sanya ya ga hannuwan yan uwan ku saboda haka da kai zo hannu ka ji wani na zaka tura to annabi ya ce ka kai ya ce ka sanya dawo da hannun kakka cuta mu kowa cikin sallar to amma shi liman wuri ne babu kowa saboda haka sai ya nisanta jafa baina adudai abin nan jafa adudai an idai sai ya nisanta da mutsanai daga abin nan daga ibdai ha mutane wabata asabi abu asabi arijalai a horuta hannu a haka wajen sujuda gane su akai haka wajen ruku'i bude su akai haka to su ko na kahawo wafata asabi arijalai sai bude horuta kahawo ne horuta kahawo kan ka to kakka mace su wajen sujuda bude su da yake buwa ka tsaya nan babu wani haddi da ake ka kama lalaba ka je an musu bude ba ka bude babu wani bude dai wanda yake suka buduwa shikenan yayi wanda suka buduwa summa sannari ja rijlahu alayhi salatu sannan sai in ya taso daga sujuda sai ya lankwashe kafa ta alayhi salatu ta hauni waka da alai hashi zaune bisa ga ita ita kawa ta hauni ya kai kawar da matsayi ita ta wani ya lankwashe ta ya zo da bisa ga ita ba bisa kawar biyu ya kai zama ba bisa guda ya kasan na summa ita dala sannan ya daidaita zaune hatta ya rija kullu udwin fi mawdi'i ha ko wace gaba ta koma ga bagidan da mota dalin yana mai daidaituwa da zaune summa hawa sajidan sannan ya koma dukawa zuwa sujuda ga sujuda ta biyu bayan ya duka kamin ya kai wajen sujuda summa kala sannan yace Allahu akbar in ya taso kuma summa sannari jilau sannan ya koma na da kafan nan tashi ta hauni waka hada shi zo na bisa gare ta kunga wannan ruwaya ita ma ta tabbatar da julusu da isra wa ta dala ya daidai ta zaune summa yar hatta yarja kullu udwin fi mawdi'i ya ko wace gaba ta dawo ga bagiran summa na hada sannan ya zabi da tsayi kun ji raka'a guda ta kare to summa sana'a fi raka'a ta saniya sannan ga raka'a ta biyu sai shi aikata musu da zalika kamar wanda kun kaga yayi din ga raka'a ta farko hatta idan kama min sajdatayn har inda yayi raka'a biyu shine sajdatayn yayi tahiya ga raka'a ta biyu to idan kama hatta idan kama ga raka'a sujuda raka'a ta biyu bai kabbara in zai tashi hatta idan kama sai ya tashi tsayi min raka sajada sai ne daga sujudan nabi wato raka'an nan biyu kabbara sai shi kabbara wannan ruwaya ita ce ruwaya da maliki ya tsora dalibai ne bisa kowa ya raka'a biyu bai tashi da kabbara sai ya daidaita tsayi sannan ya daga hannuwa ne ya ce Allahu akbar kamar da kun kiga annabi ya faɗi ana hatta idan kama min sujudataini kun ga cikin abinda hadisin al-masih salatu ya koyar da mu ya koyar da mu wato al-julusu ala darafil qadamaini abinnan al-qiyamu ala darafil qadamaini da mutun ya taso daga sujuda ya wuce tsaye bai julusu istiraha ba ya koya mana shi hadisin mu na shekaran jiya sannan yanzu ya koya mana julusul istiraha biyu kenan ko wani annabi ya koya mai dai ya tabbatar mana ko wani daidai na to amma akwai abin da ya koya mana yau raka'a biyu in an kai tahiya ba a tashi da kabbara sai an miƙe tsaye hatta idan kama min sajdatayn har sai ya tashi tsaye daidai ga sujud ga raka'a ta biyu kabbara wa rafa'a yadayhi sai shi kabbara kuma ya daga hannuwa ne bayan ya tashi sai kamar rafa'a in ya tashi sai sai ce ya daga hannuwa ne ce Allahu akbar bayan ya tashi sai za ku ga yaran mu suna karfafa ruwayoyin da sun ka saba ma wadanda abinda yasa wani kai wato yana yi don yana gane a wani wata hikima zai kawo a cikin jama'a tunda mutane ba bisa ga wannan suke ba shi yasa sai yara ka kokari su kawo wannan wani gani ya kai wata hikima ta zai kawo shi yasa ya ka kokari don ya kawo ta amma don ka tashi da sujuda da kabbara wanga sai da daidai ta tsaye ce Allahu akbar baka yi shi ba in ma ya hika niyya mai kyau ya hika kai kana yi wai don a ce kai na kankaji ta gare ka ko don a ce ka kawo wata hikima an yi wata rigima a ce gare ka an kajiya kai ba kama da lada gwargwadon girman niyyar ka gwargwadon girman zunubin ka Allah ya taimake mu kabbara hatta yuhaziya bihima wa rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima mankibayhi in ya tayi ya raka biyu ya tashi ya yi yadda ya daita ya yi kabbara sai ya daga hannuwa ne dabara da mankibayhi kawo dune guda kama sana'a hina ibtitaha salata kama wanda ya aikata lokacin da ya fara sallah summa sana'a kadhalika sannan ya aikata haka ga sallah ce duka hatta kanat ar-raka'atu allati tanqadi fi salatu har sai in ya kai ga raka'ar da gare ta sallah ce ta kare raka'a ta hudu to akhara rijlahu alayhi salat kawa ce ta hauni wannan da yake yanzu na bisa gare ta sai shi iza ta gaba yanzu zama ya wuce ta waka'a da ala shiqihi sai ya zauna bisa ga tsagin duwa gunai mutawarrika shi na zauna ga duwa gunai sai shi kai ya son musallama sannan ya sallama kun ga yadda annabi yake yin sallah ta yake zaman karshe sai ya iza kafar gaba akharaha tun da yana zama bisa gare ta ya koya mai yace duk sallar ka haka zakai duk sallar ka gaba dai zama haka zakai sai zaman karshe ga zaman tsakanin Fatiha tsakanin sujuda da sujuda bisa kafar ka ta wani zaka zanna ga zaman tahiyya bisa kafar ka ta wani zaka zanna amma tahiyyar karshe abin ar-raka'atu allati tanqadi fiha salatu raka'at da gare ta sallah ce ta kare to zama wannan tayya akhara rijlahu lisa sai ya nisa ta kawate ta wani iza ta gaba waqa'ada ala shiqihi ya zauna bisa ga tsagin jiki ne mutawarrikan bisa ga waraku na shi wato duwa ne yayi tayya sun sallama sannan ya sallama kun ga zama annabi kenan ga sallah ku to ku rika zama haka ne kun san sallah ku ta nan da shi ku rika zama haka ga raka'a dake tsakanin a zaman dake tsakanin sujuda da sujuda ta lankwashe kawa ka ta wani kai zanu bisa gare ta ka kai kanta dama ga zama a cikin yato na farko ka lankwashe kawa ka ta wani kai zanu bisa gare ta ka kai kawa ka ta dama ga zama a cikin yato na karshe ka iza kawa ka gaba kai zanu ga duwa zaman manzon Allah kenan ga sallah tai sallallahu alaihi wasallam saboda haka in kana so kai sallah wanda yake ka ji yadda kake kala abu isa ma'ana qawluhu idza sajjada qama fi sajda tay sahih watin bi yadi abinda amma anan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana abu humayd as-sa'idi da yace in manzon Allah ya tashi idza qama fi sajda tay in ya tashi ga sajda bi rafa'a yadayhi sai ya tashi sai ya daga hannuwa ne yace ya ani idza qama min ar-raka'ataini yana nin ya tashi daga raka'a biyu ya raka'a biyu bai tashi da kabara sai ya tashi sai ya daidaita tsayi sannan ya daga hannuwa ne sannan ya ce Allahu akbar ku rike wannan sifa ta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi da yake ba da wannan labari na wannan sifa kun ji mai ruwaya wato Muhammad ibn Amr ibn Ata yace na ganshi shi wannan sahabi samitu na ji shi yana bada bayanin wannan sifa wa huwa fi ashratin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai 10 inda wannan sifa ba ita addai ne ba sahabban gaba su kalle shi tunda kun ga sun kyale shi to ya faɗi siffar da sun kasani haka annabi sallallahu alaihi wasallam to ya rage gare ka kai ma kai sallah da annabi kai ko kuma ka ki ai an yi kabbara ai an kai sujuda an kai tahiyya an ka gama ka tashi da kabbara ka ba hana ka ba ya halitta illa dai wanda yayi wa da annabi kai ya hika ya halitta amma wanda yayi wa da annabi kai ya hika don haka da ka gane in dai lara kaka bida ka dawo ga wanda annabi kai sai ma kai haka qultu nati wa hadha sahih wa na hadithi sahihi لانه لم يكن احد من اهل العلم نعلم باب ورمتن cikin masu ilimi wanda mun ka sani annahu yarfa yadayhi idha qama min as-sajdatayn fi wutrin ba mata ba sanin wani wanda ka daga hannuwa ne in ya tashi ga wutri ba ga raka'a guda ko ga raka'a ta uku babu wanda mun ka taba sani yana daga hannuwa ne in ya tashi ga wutri sai dai ga raka'a biyu sannan aka daga hannu haka ce Allahu akbar amma ba ga daga raka'a dai ko ga ta uku ba قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانا حديثي ني حسن حديثي ني صحيح تو الله kai muka roko Allah kai kara mana imani ka kara mana tsoron ka ka kara mana ibada ka kara mana ikhlasi ka ce maka mana Allah wadda duk duniya ga take canzawa ka je ce maka mana mu dai mu rika yin sallah wadda annabi kai yin sallah kuma sauran rayukan mu mu rika gudanar da ita gurgudun wadda muka iyawa wadda annabi ke gudanar da tashi ka ce maka mana mai saboda kai ka taimaka mana mu gwaji saboda kai kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah.